Kungani, Zabina, Itachi, Sashina, Wachana, Baikona, Dokla.
A cikin sikin yi nisa, in kin zam gagara gasa sa'ar.